إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير زاد ليوم المعاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موضوع خطبتنا اليوم هو الشيطان أعظم عدو للإنسان عباد الله إن الشيطان عدو مبين لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال تعالى قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيها المسلمون إن الشيطان لا يأتي الإنسان دفعة واحدة بل يزين له المعصية خطوة خطوة حتى يوقعه في الهلاك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم عباد الله من مكائد الشيطان إبعاد العبد عن الصلاة وإشغاله بالدنيا ثم إيقاعه في الشهوات والشبهات قال النبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرفه فاحذروا عباد الله فإنه لا يترككم في حال من الأحوال قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن يحذر الشيطان وإن الشيطان لا ييأس من المؤمن فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النجاة في مخالفته والهلاك في طاعته عباد الله إن النجاة من الشيطان تكون بطاعة الله وذكره والاعتصام بكتابه. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. عباد الله، من أعظم أسلحة المؤمن قراءة القرآن الكريم، المحافظة على الصلاة، ثم الأذكار وصحبة الصالحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فاتقوا الله عباد الله ولا تطيعوا الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم احفظنا من وسواسه واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، my dear brothers and sisters in Islam، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we seek His help and ask for His forgiveness. We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evil within ourselves and from our body. Whoever Allah guides, no one can misguide, and whoever He allows to go astray, no one can guide him. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala alone, and that Muhammad is His servant and messenger. My dear brothers, I advise you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Almighty says, O you who believe, fear Allah as He should be feared. My respected brothers and sisters, our sermon today revolves around Iblis, the devil, that is Shaitan, the greatest enemy of mankind. My dear brothers and sisters, the greatest enemy of mankind is Iblis. He swears by Allah's might that He will mislead all of humanity. Allah the Almighty says, did I not command you, O children of Adam, that you should not worship Iblis, Satan? Indeed, he is to you a clear enemy, and that you should worship me alone. This is the third part. And he, that is Iblis, has already led astray many among you. Will you not then use your reasons? Surah 2 Yasin. Allah the Almighty said, he, Shaitan, said, by your might, I will surely mislead them all, except your sincere servant. Allah has also warned us clearly, do not follow the footsteps of Iblis, that is Shaitan. Brothers and sisters in Islam, Shaitan does not lead a person into sin all at once. He takes you step by step, making sin appear attractive until a person falls into destruction. Allah subhanahu wa ta'ala says, do not follow the footsteps of Iblis, Shaitan. As Shaitan makes their deed seem good to them. Among the tricks of Shaitan are making you neglect prayer, keeping you busy with worldly material, worldly things, leading you into desire and doubt. The Prophet of Allah, peace be upon him, has said, Iblis, that is Shaitan, flows through the human being like blood. This means he is always close, always trying to influence you. So be careful, dear servants of Allah. Shaitan never gives up on a person. One of the righteous greatest scholars says, that is Hasan al-Basri, a believer is always conscious of Shaitan, and Shaitan never loses hope and misleading the believer. So fear Allah and know that success lies in opposing Shaitan while destruction lies in obeying him. My respected brothers and sisters in Islam, protection from Shaitan comes through obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, remembering him often and holding firmly to the Quran. Allah says, indeed, my servant, you, Shaitan, have no authority over me. And he says, if Shaitan whispers to you, seek refuge in Allah. The Prophet, peace be upon him, has said, the example of the one who remembers his Lord and the one who does not is like the living and the dead. Dear brothers and sisters, among the strongest weapons against Iblis of the time are reading the Quran constantly, maintaining your daily prayer, remembering Allah regularly, keeping good company. A great scholar, Al-Imam Ibn al-Qayyim, said, remembrance of Allah for the heart is like water for a fish. Imagine what happens when the fish is taken out of the water. We pray the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala protect us from his sister and make us among your righteous servants. May Allah bless our life. Yan uwa masu girma, a wannan yini da muke ciki na 29 ga watan Shawwal shekara ta 1447, wanda yau shine 17 ga watan hudu shekara shi ma ta 2026, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu iko muka samu kanmu a yau masallaci da mu bauta masa. Yamma ba za mu gushe ba, mu yi ta yin addu'a. Musulmi ba zai gushe ba yana yin addu'a, Allah kuma zai taimake shi. Dangane da matsaloli da barazana da wannan ƙasa tamu take shiga ciki, da kerta da 'yan
son a tada rigingimu a kasa. Duk wanda yake shiga social media yana ganin irin barazana da tsokana da waɗansu suke yi a wannan kasa ta mu ƴan uwa, da mazuwa su zargi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a tsokane ko kuma ku yi tashi ku yi rigima. To dan uwa, ka sa a zuciyarka ka protect integrity na ne Muhammad, ba wai ya kamata bane, a dole ne, dole ne kai musulmi wannan haka ka shar'anta maka. Saboda haka ba za mu yi da wannan karanta ba, sannan a rika yada da kuma sanarwa da shela. Ba wasa da annabi, ba wasa da Allah, ba a taba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiki ce ta lalatattu inannu matsiyata. Yan uwa masu girma, kamar da na faɗa, taken hudubar mu ita ce ainihin me shedan iblis shine mafi girma wajen makiyi ga dan adam. Yan uwa masu girma, shedan rantsuwa a gaban Allah cewa sai ya tabar da kowa daga cikin adam. In kai dan adam ne, shi zai tabar da kai. To kuma da jimawa Allah ya ja kunninka. Alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan, Allah ta innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratal mustaqim. Sace wa laqad adalla minkum jubulan ko jibillan katiran afalam takunu taqilun. Allah ya ce ban ja kunninku ba ko ƴaƴan adam, ba za ku bauta ma shaytan ba fa. Kaga Allah shi kada yake bauta masa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimu in Allah huwa ar-razzaqu ذو قوة المتين. الله يا كرييتين دينك ني ملي تو ورشيب هيم كو كاي كو شيدا الجني كو ما واني اما با ابوتن شيدان تو سي الله يجا كونن كو شيدان كوما يتي سي هلكر ده متاني daga cikin halkawar akwai ya sa mutane su rika bautan sa. To yan uwa masu girma, Allah ya ce ku ƴaƴan adam ban dau alkawari da ku ba, ban ce kar ku bauta ma shedan ba. Aina ga ya muku innahu lakum aduwwun mubin, ai shedan makiyi ne a bayyane. Ku bauta mini, wannan shine hanya ta kirkin ji Allah. Dalili yace wa laqad adalla minkum jibillan kafira afalam takunu taqilun. Wallahi ya fadda tawaga da yawa daga cikin ku, ba ku da hankali, ji Allah subhanahu wataala. Allah yana ba mu labari rantsuwar da shi da yace qala wa bi izzatika la ubiyannahum ajra. Wallahi da girman zatin ka sina halakar da su illa ibadaka minhum al-mukhlas, sai bayan ka na gari. Sai Allah ya ja kunni ce to duk wani trick, wani tarko da iblis ya dora, wala tattabi'u khutuwati shaytan, kar ku bi hanyar. Ya ku musulmai masu girma, ka fa sani shi shaydan ba wai lokaci zai zo maka ba. Allah wallahi yana bin ka ne tadrijiyan, zai bi ka a hankali a hankali a hankali. Shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim ya yi rubutu a kai, akwai tarkon da iblis ke amfani da shi kai zai iya kunno maka kai ta abin da Allah ya halasta maka, sai ya sa maka kai a rayuwa ka kafi kowa. In ba abinci in babu nama ba za ka ci, kuma karkare haka zuciyarka, ba wai ya sa wa Allah ba ne, ko kuma rigan da wani ya sa ka ce kai ba za ka sa irin shi ba, ko kuma kullun safe daga safe zuwa dare za ka canza riga su uku, shedan zai baka wannan aikin, ko kuma ga irin kallon motar da in ka shiga yau to gobe ba za ka shiga ba. Kaga wannan wanda ya hala, amma kai kuma ya baka aiki daga nan kuma sai zaizaye ma kafa mubahat, sai zaizaye ma kafa sai jefa kuma cikin ababen da suke na me na haram. Zai fara zuwa maka da shirka, ya kawo maka kafirci, in ka tsallake wannan ya kawo maka wannan, ya tsallake wannan ya kawo maka wannan. Shi yasa annabi Muhammad Allah ya aiko shi malami likita mai gyara zuciya. Kalli annabin da ya faɗa a wani rice, kaga mace to ɗaya daga cikin kifiya da shi danke amfani da su ke halbe su, sai kana zaune sai mace ta gilma wajen ta yi shirin tsiya, sai ka ji zuciyarka ya karkata cewa kaman babu wata kamanka, kamanta wala iblis ne. annabi Muhammad dai ya gyara maka zuciya sai ce to in haka ya faru tashi ka je gida na ka ta halaliya duk abin da wani take da shi na gida tana da wanda ya fita don na gidan ka kalle ta lada zaka samu ka taba jikinta lada zaka samu ka sadu ita lada zaka samu amma na waje fa bala'i ne Allah ya kiyaye Iblis kenan saboda haka tarko ne da shedan ke dana wa mutane haka ke kuma sai a dana mai kiji cewa to ya za a yi ke a matsayin ki yes kina da degree master's degree PhD now you are a professor to Allah ki zo a gida ki aure ke ma ba ki fita bayan ai ba kun ba wallahi Iblis ne babu abin da mace za ta yi ta samu yardan Allah duk duniya ba wannan karatun wallahi kaman ta bi Allah ta zauna a gidan mijinta wannan shine karatun gaskiya amma don hayaniya ne duk abin da kake gani amma Iblis ya zo karatu sai suka haddace anything man can do why woman can do even more better ya salam a ina aka faɗa ka Qur'ani ko hadisi babu Qur'ani ko hadisi kai dai kawai kauce a nemi tuwo dai a gyara mai a samu an samu ɗan tuwo a samu na nama a sama to wannan kawai ka je da shi a bakin zarura an gane amma mace zauna a ɗaki kada shi da gona da iri ba wanda ya ce aikin mace haram ne amma a yi ta bincikawa kada shi da gona da iri ko ba haka ba mata suna da ƙangi sai karanta tarihin sahabbai da matansu da iyalansu to ƴan uwa masu girma Allah ya ce ku masu imani kar ku bar shi ɗaya yawo da hankalinku ya ƙawata muku shaɗan na ƙawata wa mutum son rai sai ya faɗa yana daga cikin macida ta shaɗan ƴan uwa sai ya sa ka ka dinga nisantan ba ka son yin sallah ko kana mitin ana sallah kai ba ka tashi ko ana sallah ka ga wani wai shugabanku ya kira ku mitin kana tsoron kana ba koyi ko wani ɗin iska in ana kira sallah ka fita in ba ba kori a sai Allah ya ba ka kori duk abin da kake ga ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi ka tashi ka bari Allah na kira fa Allah mai girman ne shi saka ce maka akbar yana fa kiran ka fa kai da wannan matsayin da Allah na tuwon nan idan shage shi idan shage shi to shedan na jefa muku wannan shakku sai ta din sallah sai shedan ya kawo muku manyan baki to ba fitan sallah to anan ne zaka ga manya da ajunsu suna rubuta bakin sallan da ake bin su wani tana sallah akwai na last year February 2023 bai ba akwai na kaza so da ya duba sai ya biya na last year waya uku azhar al-asr ya ga wannan sai sake karin wani over ga wani chain spill over ga wani nan wallahi da yawa mun ya ba sa sallah da yawa ba sa sallah shi yasa ake samun matsala a rayuwa a kasa su suke shugaban tanku ba sa daukar sallah da muhimmanci kuma wallahi baka isa ba kana watsar sallah Allah zai balaga ta ko waye kai wallahi da abin da aka ce ka zo kai ce ba wani abin da aka ce ka zo kai sallah bauta Allah aka ce ka zo kai sannan shi dan zai saka shigaltar da kai sa maka duniya a gaba kana da account din ka you have 250 billion amma still kana ƙara son wani abu da danniya da sauran ko da hadama zalunci sannan shi dan zai auka muku da sha'awa son duniya iya zalunci zinace zinace ya salam kada wanda ake ginin manya manyan hotel sai ga dan ce ai mata aure ne wai yanzu an ci gaba da ka je sai aka maka waya wai fa ka ke fara sai ce ka duba ka ga da an duba an gani wai wanda kake so ga nan ban wayar ta sai a kira ya salam to ka bude kunni ka ji ya tabbata cikin hadisi duk wanda ya zina da matan aure a lahira mijinta da kai zina da ita za a ɗau aikin da kai mai kyau ka shekarar 100 tun da yanzu ana damfaran manya da aikin umra ba za a je a yi addu'a wa ga makan kai addu'a na Allah ba zai karwa ba ɗan fowar nan za a je a yi addu'a sannan karwa a umra ko to sannan sai a ce to aikin ka sai a bijiro da shi kai da kai zina wata ce kwashi abin da kake so kana zamanin za a bar maka komai sannan ke kuma shashashe da kika yadda kanki dan san abun duniya to duk wani laifin da wani taba yi a duniya tunda aka yi duniya sai ya daura biyan kifa miki ga me zaki je da shi ina Allah ya ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam yake cewa wanda ya zina jiya da matan aure da wanda ya a hotel da wanda ya sadu da matan shi na suna ajiya a yanzu a wannan wurin babu dandanon a jikin sa to me kake jira amma da bambanci ko yace wanda ya na aure ya sadu da matan shi na aure kaga shi ya da yake don annabi ne ya fada saboda ka ɗan uwa masu girma shedan yana da wannan iskancin annabi Muhammad ya ce shedan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake tafiya wallahi annabi ne ya faɗa wannan magana ko ɗan uwa masu girma shedan fa na zama maka akan titi ya kawata maka tsiya wallahi ya kawata maka tsiya saboda ka ɗan uwa a ji tsoron Allah shedan ba zai kyale ka ba yana da naci na cikin arziki yana da naci Hassan Bashir ce shi mumini tsoron fada matarkon shi da yake shi kuma shi din bai dai bai tsammani ga mumini sai ya cin masa saboda haka ka fito nan ya bi nan ka fito nan ya bi nan ka fito nan kalli annabi Yusuf marakun karanta ai amma da yake annabi ne ma'azallah da ya fadan nan duk wani shedan da ke dakin ya ware ya dan annaba ba sa ware dan uwa masu girma mu sani cewa samun kariya daga fada mahalakan iblis shine yi wa Allah da'a domin shi da kansa ya fada bayan ka bayan da tasiri a kansa kuma Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun sai ce fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim haka Allah madaukin sarki ya fada saboda haka ƴan uwa yana daga cikin hanyar samun kariya ka zo mai yin zikiri kai zikiri shine mafi girman makamin da zai protect ɗinka daga shedan wallahi karanta alqur'ani kiyaye sallah azkar zama da bayan Allah mutanen kirki zama da mutanen kirki shine al-imam ibn al-qayyim yake cewa ai mutumin da yake yin zikiri az-zikru lil qalbi misl al-mal sama kaga yanda ruwa yake kifi ke rayuwa a ruwa ai to haka in kana yin zikiri haka irin da ruwa kifi ke rayuwa nan amma shi da kifi ga yin shawaji me kuma bai da tasiri kuma babu ka san akwai Allah kifi da shi tudu bai iya motsawa kai kuma mutum shiga ruwan ka gani ko za ka kai labari kai za ka rayu tudu shi kuma zai rayu cikin ruwa Allahu akbar ya Allah ka datar da mu Allah ka amsa ibadan mu ka yafe mana ya Allah jami'an mu na Nasarawa University Allah ka sanya mata albarka ma'aikatan mu Allah ka blessin rayuwarsu daliban mu Allah ka kare su daga sharrin fada masharrin examination malpractice malamin mu Allah ka taimake su ka hana su keta ka hana su karban na goro a hannun dalibi kafin a baki mai maki ko ba ka saboda haram ne an gani in ka sauna baka na goro ka kirga nawa ya baka ka mai da mishi saboda ana biyan ka sarari ba ma bin bashin sarari ba ana biyan ka ka ba ka ci haram duk wani shugaban kitchen HOD idan tsoron Allah masu irin wannan ciko cikon ya rika jan kunne ba ka ran lahira za a tsaye da kai a ce ka san malaman ka na karban na goro a kiyaye kuma doka ƴan uwa za a fara jarrabawa a kiyaye doka ba wani dalibi duk abin da aka faɗa maka karkai a jami'a you make sure ka nisanci wannan in ba ka ba in an kama ka to jin tausayin ka ma kuskure ne ka shiga da waya ka karba kai hakuri in kai rubutu a wani ba kama a maka hukunci haka Allah ya tsara rayuwa shi yasa Allah ya yi wuta kuma ya aljanna mu daina zubar da kimanmu ya ƴan uwa ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sanya albarka a jahar mu Allah ya sanya albarka a garin mu Allah ya sanya albarka a ƙasar mu zaɓuɓɓuka da suke zuwa ƴan uwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah ya sa a yi su cikin lafiya da nutsuwa Allah ka za'a mana shugabanni na gari bayin Allah na kirki wanda suke da zil da zuciya da tunanin su yi aiki su gyara zukatan al'umma ba 'yan handama 'yan babakere ba umu ila salatikum yarhamukumullah